Kiteta ujimbia nazo imbayana Na sana ma kete bongare mate Hayata za nabiga ke indangana Dugnari kite na peta hayati Soze haukatani inga za makana Na samu kome nende zanati Kalma taguda dare kina salama So yeah, I know some kita puta kweri si Kisa wa denizi inaria Zo kitika na wanda si kezi usiata Aki na gani kaka unache na biyokia Babarago say one day akosa zahiri Darashin kigwa darashin million dari danaga an kina jiki ya haukari nabiyo ki kauna ce ba jinkiri na taho wajen ki ko zan shiga hadari inda zaki so na komai ma zai warware ki ba ni san ki na zanga cikin dare dan gashe na ce warna yi masoyya Jana cewa soyayya dadi dadi in kika banna ki zanai kawadi kawadi in kuma sanan tafiya ta inda da fadi fadi in an kai baki sai in rabu kudi kudi so kika kauna sai na so tadi tadi ba na ragewa komai mai dadi dadi akan ki na fara soyayya
Kisoni ya mata, kisoni ya mata, kisoni ya mata, kisoni ya mata